daga jikon na shigal na sanarwa wasa ya mos biro na sananta adagan edagweda adagana silkadan Zainabu Noma Dennis kade wata murwan na wata Dennis sun temo san tumuzar tunna sagawa rashtanu Dennis Arde daga kalwantawa sha murta gastagi agala kan tani sagawa rawiya da shigalan aradawa dan tunna fellasan
Allah sete mapa
aradada waje grazan aro wannan mosa ce mutakkata daga illugan sahani ba kindibi a shofarin inzan kayatun nujlugan alakwa sahete magrita mutakkata iliyan annani adarraga za an yaddo awadin waiz den rajawin pintir wartan mahaza inji setan tawa sinne tabdul wahab adan najida artwayen mginin ajofar
debite da la kaligrafi
gaddolta nijarastam to kulluta tajarat tamana cin hutare gotnin Dennis intara ta hankin cado dan cini
la difficulty yana
tam khatirin lana tushiyat hada shawalan fillaka halaka da kamalan kamurtilash shagal arigin nidlugan ma zai tagro da shagal wahan fela suwar tare atukura da gwiwan nazala war tare asum ta sadduk daga illugan umfa atigme shagaliya akhful shurushi ille arway bankaya ta pentir ta hoset badet nufragan nakno ashagal gares artinya pentir takkarkar
an quelques jours ça s'est dégradé
tumo san dagar to aqalana shagala wunt tagde wulleni kenni jijwilen a on san to farta na warawa ilane la yegotin wear shagat a warawa ta mosa san artin na lama da mukozancin na Yusuf Musa Buhari wasan na mine dirs daga dagoi
gaskiya aiki yana yi
wallahi shagal ne tekna shuhu sai amuzarin wadani miglin ruwa daga shagalwa wala dala kwanta shagalin dada egin nara musam pentir da zanufan na rasman wen wul nese are gada sanaga shagal wa hul enim kosta sana muzaren
dagar to aqal na shagal wa tagdanten shagala wannan majalan Dennis tanna ga sarta wina kul grazanas daga mar da zuwa wata wanda shingim da sanatum rondus somos tudmasan e da gwaneta da da qale da filtiga masnat daga kalwantawa amma ko zantuntuna no ma zainubu pashtanu Dennis.